أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 20 da watan sha'ban shekara ta 1445 miladiyya wanda ya dace da 1 da watan 3 shekara ta 2024 miladiyya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 150 ne ko 151 ne da 51 ne ko shine darasin mu na 151 zan mu tashi sabon kitab bismillahir rahmanir rahim kitab na 15 al-istisqa neman shayaswa babu na farko a kalkashin shi da al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo babu al-istisqa ibaban neman ruwa roƙon ruwa wa khurujin nabi sallallahu alaihi wasallam da bayanin hutar annabi sallallahu alaihi wasallam fil istisqa zuwa wajen roƙon ruwa shar'antuwar wannan kin hadisi na 2500 daidai al-imam yake cewa haddathana abu nu'aym haddathana sufyan an abdullah ibn abi bakar an abbad ibn abi tamim an ammihi qala daga ammin shi yake cewa kamar yanzu wannan da aka ce haddathana sufyan shine muhammad an bar shi a rihi babu ba tare da an bace sufyan sauri ko sufyan ibn uyayna shi yake cewa muhammad bayanin wani sufyan kin ne shine an da kai littafi guda muhammalatul bukhari dai an ammihi daga ammin shi kala yake cewa kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto yana roƙon ruwa wa hawwala rida'ahu ya juyar da mayahin shi nan abin da yake so ya tabbatar mana shar'antuwar huta roƙon ruwan kamar yace kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi hadisin nan ya kawo shi a wajen guri guda 9 ina ga cikin al-jami'u sahih al-istisqa shine ana cewa talabu suku ya ana cewa saqahu Allahu asqahu ma'ana shi duka daya ne saqahu da asqahu wakila ana cewa saqahu auna walahu li yashrabu ya bashi ruwa dan saboda ya sha ko wani abin sha wa asqahu ja'ala lahu suku ya an ce kuma asqahu ya bashi gurin shan ruwa wakila aka ce saqaituhu min saqashanna wa asqaituhu dalaltuhu ala alma saqaituhu wasu sun bambance suka ce an ce saqaituhu na bashi ruwa ya sha daga salka misali wa asqaituhu kuma na nuna mishi inda zai sha ruwa summa hi anwa'un sannan shar roƙon ruwa kala-kala ne adnaha addu'a bila salah mafi karanci shine yin addu'a kawai ba tare da sallah ba mutum ya roki Allah ya ce Allah ka sauko mana ruwa wala khalfa salah ba bayan sallah ba wa ausaduha addu'a khalfa salah mafi tsarki mafi tsaka-tsakiyarta shine yin addu'a bayan sallah roƙon Allah ya kawo mana ruwa wa afdaluha al-istisqa'u bi raka'atayn khudubatayn mafi ficiyata kuma shine neman roƙon ruwa da raka'a biyu da khuduba guda biyu yace wa kulluha sahiha kama satakifu alai dukkan su wannan da na zano inji ibn al-mulakin al-hafiz cikin wannan baban dukkan su shar'antatu ne sahihai ne kamar yadda zaka gansa a cikin wannan babi da zai gudana wannan hadisin da ya kawo muslim ya huddo shi ta hanyoyi wajen guda hudu aje amma hukuncin mas'alar ijma'i yayi hadu ijma'i yayi tsaye akan halaccin huta zuwa ga roƙon ruwa da huta zuwa ga gurin al-musalla gurin da ake yin sallar idi lokacin da aka samu kamewar ruwan sama babu shi na daga cikin tarajim na bukhari da zan mutarda al-istisqa'i fil musalla sallar roƙon ruwa ana yin ta ne a gurin sallar idi a hilin sallar idi saboda yace kharajan nabi sallallahu alaihi wasallam musalla yastasqi a gaba zan mutarda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta zuwa ga gurin sallah yana mai roƙon ruwa waqtalafa ulama malamai sun yi sabani game da huta zuwa ga salatul istisqa abu hanifa yake cewa musulmi zai su huta saboda addu'a da kaskantar da kai game da abin da ya sauko gare su wa in khadabu zikrullahu mukhawifun fa hasan wa in khadaba in yayi khuduba ya fadakar da su yayi musu wa'azi wannan abu ne mai kyau amma yace walam tu urafu salati fil istisqa abu hanifa yace bai san ba cewa cikin roƙon ruwa yana da wata sallah wannan shine mazhabin Abu Hanifa kamar yake cikin Bada'i'us Sana'i na Muniyatul Musalli. Muna ga ayyul tahammun na fiqhu dukan sana zancan babul istisqa ko kitabul istisqa su ahad su askari su iz wannan risala su mukhtasar duka sana babubuka da sauransu ma to amma da sauran kutubu na fiqhu amma a wajen mazhabin Abu Hanifa babu salatul istisqa bai san shar'antuwar ta ba. Waqahu Ibn Baziza an an-Nakhai adan Ibn Baziza ya kaito cewa shine mazhabin al-Imam an-Nakhai abinda ya sani kawai imma addu'a gusa munbari ko addu'a haka kawai mutlaka ta roki ruwa wajen Allah amma sallah bai san shar'antuwar ta ba. Marawaici ya rawaito daga Abu Hanifa yace ya bada zabi tsakanin aikatawa da kinyi to sallah furada daga wata ruwaya tashi kuma cewa ana sallatar ta daidai ku ba jami'i ba la jama'a kamar yake cikin Bada'i'us Sana'i wa tajibi hadzal hadisi yayi hujja da wannan hadisin cewa ba a ambaci sallah a cikin shi ba. Mugira ya rawaito daga Ibrahim yace kharaja maratan litsika ya huta wani lokaci saboda ne roƙon ruwa falan ma faragu yayin da suka gama sai suka tashi suna sallah. Ibrahim ya koma wala misali Ibrahim an-Nakhai mana shi bai yi sallah ba yake yin salatul litsika in nan dan shi a wajen shi bata tabbata ba. Ibn Abi Shayba ya hudu wannan afarkin nashi. Daliban Abu Hanifa haka suka kawo da sauran malaman fiqihu suka ce salatul istisqa'i sunna. Sauran malaman fiqihu wannan abukan daliban Abu Hanifa guda biyu manya-manya khalafa sun saba mishi su ma sun ce sun ga shar'antuwar ta saboda hadisan ta sun inganta. Sauran malaman fiqihu suka ce salatul istisqa'i sunna ce raka'a biyu dan saboda tabbatuwar ta daga Annabi alaihi salatu wassalam kamar da yake cikin mukhtasar ikhtilafil ulama na Imam al-Tahawi da al-Hidayah da al-Ikhtiyar da Mudawwana da Tafari'u da Aqd al-Jawahir da sauransu diyawa da tattawan fiqh. Yace wa man hafiza hujjatan am alama lam yahfaz duk wanda ya hardato wani abu hujja ne ga wanda bai hardato ba. Abu Hanifa ce ai shine bai sani ba wannan kuma abin da bai sani ba zai zama hujja ba shi yana da uzurin shi. Yace wa ya tamilu ala annahu fa'ala ahad al-jawaizat aw unsiya rawi aw kana zalika fi du'ain ujlat ijabatu faktafa bihi amma siwahu wa lam yaksib zalika bayan sunnatihi wa yace wa lamma qasara al-bayan bayyanahu kama fi hadisi Abdullah ibn Zayd tana yuwa ya kasance Annabi alayhi salatu wa salam nan ba a ambata bane amma kuma a cikin wani hadisan da suka zo kyarara an ambace salatul istisqa hamma da yadda ake yin ta babu hujja akan kore ta a ce ai ba a san da ita ba kamar yadda al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala yi. Kuma shi ba laifi bane gare shi ya kore sanin abin ne a gare shi yace shi bai san ba da ita. Yasa al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ke cewa wa kadai tafaka fuqaha'ul amsar ala mashru'iyyati salatil istisqa wa anna haraka'ata ne. Malaman fiqhu na magaruruwa gabaki dai sun yi ittifaki akan shar'antuwa sallar roƙon ruwa kuma cewa raka'a biyu ce yace sai abinda ake rawaitawa daga Abu Hanifa cewa kawai addu'a ce da kaskantar da kai in mutun yayi hudu ba abu ne mai kyau amma shi bai san ba da sallah. Yace wannan shine abinda aka hihikaitawa daga al-Imam Abu Hanifa ita ce mashahurun mazhabin Abu Hanifa amma Abubakar Razi ya hikaito da gare shi cewa zabi ne tsakanin ko ayi ko ka ayi shine zabin ibu wannan Abu Hanifa. Ibn Abdul Bar al-Hafiz ya hikaito ijma'i akan halatu mustahabbanci mustahabbi ne ma huta zuwa ga sallar roƙon ruwa da huta zuwa ga wajen gari ba cikin gari ba. Yace sai dai an kawo daga Abu Hanifa shi bai so huta ba. Yace ka annahu istabaha alaihi bi qawlihi fi salah kamar ya cakude mishi lamarin ne a cikin sha'anin sallah. Amma abin da yake magana malamai ita ce magana da take mai inganci cewa salatul istisqa shar'antatta ce saboda hadisan ta ga sanan masu yawa. Babu na biyu al-Imam al-Bukhari ke cewa babu du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam baban dake bayanin addu'ar annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ij'al hasinin ka sini yusuf Allah ka sanya musu ita shekaru ne na hari kamar shekarun zamanin annabi yusuf. Ma'ana yana son ya bayyana mana cewa a cikin wannan baban ya halitta a yi ma kahurai addu'a kahurai muguwa addu'a. Hadisi na kamar yadda zamu ga hadisan da zai kawo ij'alha alaihim eh duka ɗaya ne cikin wata nuskha ne. Hadisi na 100,600 al-Imam al-Bukhari ke ce haddathana Qutaybah haddathana Mughira ibn Abdurrahman an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi alaihi salatu wassalam kana idza rafa'a ra'asahu min raka'atil akhirah ya kasance idan ya dago kanshi daga raka'a ta ƙarshe ya kulu sai ya ce kenan daga raka'a ta ƙarshe ta sallar ƙarshe ya ce Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'a Allah ka tsiratar da Ayyash ibn Abi Rabi'a Allahumma anji Salamat ibn Hisham Allah ka tsiratar da Salamat ibn Hisham ma'ana daga azabtar wadda kafure suke musu Allahumma anjil Walid ibn Walid Allah ka tsiratar da Walid ibn Walid Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin Allah ka tsiratar da masu rauni daga cikin mummunai Allahumma shadid wada'atuka ala mudar Allah ka tsananta kamunka akan kabilan mudar Allahumma ja'alha Allah ka sanya mushi ta sanina ka sanin Yusuf shekarun hori ne kamar shekaru na Annabi Yusuf wa annan Nabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam kala yana cewa Gifar gafara Allahu laha kabila Gifar Allah yi mata gafara wa aslam salama halas asala kabila aslam Allah ba su lahiya Ibn Abi Zinad yake cewa daga abihi haza kulluhu fi subhi dukkan wannan cikin sallar asuba Annabi alayhi salatu wasalam yake wannan kenan cikin alkunuti ne yake yin wannan abu Hadisi na 1700 Al-Imam yake cewa haddathana Usman ibn Abi Shayba qala haddathana Jarir an Mansur an Abi Duha an Masru qala yace kunna inda Abdullah mun kasance wajen Abdullah fa qala sai yake cewa innan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamar amin nasi idbaran Annabi alayhi salatu ganan ma mun samu wani muhimmalkin inda Abdullah wani Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Abbas ibn Mas'ud ko makamantan su galibi an yi idlakin Bukhari ya yi idlakin shi Abdullah ibn Umar yake ne Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamar aminan nasu idbaran Annabi mai tsira da amincin Allah lokacin da ya ga mutane sun bada baya kala sai ce Allahumma sab'un ka sab'i Yusuf Allah ka sa shekaru 7 na hori kamar na Annabi Yusuf fa akhaytum sana hasad kullu shay'in hatta akalul juluda yace hori ya kama su hasad kullu shay'in ta tumbuke dukkan wani abu hasad bi ma'ana ista'asalat ta tumbuke komai da komai hatta akalul juluda hayar suka cika da cin hata wala mai tata daga da mataccen mushin abu waljifa waljifa da gawawaki gawa mai wadda dabba ta mutu ta mushe suna ci yace wa yanzur adam ila sama dayan su zai rika kallo zuwa ga sama fayar dukhana yana ga wannan hayaki minal ju'i saboda tsananin yunwa fa atahu abu sufyan sai abu sufyan yazo fa kale yace ya muhammad ya kai annabi muhammad innaka ta'muru bi ta'atillah kai kana umarni da da'a Allah ubi silatir rahim da sadar da zumunci wa inna qaumaka kar halaku mutanenka kuma ga su duk sun halaka fadu'ullah lahum kai musu addu'a mana ma'ana Allah yayi musu wannan farin da yazo musu da kuma wannan matsalar da suka shiga duk da wasu suka jayo tsananta ma musulmi da suke har suka kai annabi karshe musu wannan addu'a yazo yake nema qala Allah ta'ala sai Allah yake cewa farta qibi mata atis sama bi dukhanin mubin ka saurara musu ranar da sama zata zo musu bi dukhanin mubin da hayaki wanda yake bayyananne har zuwa fadar Allah a'iduna yawma nabisul ba'isatil kubra inna muntakimun falabada shayu mabadar kamun da Allah yake wada cikin wannan ayoyi shine ranar badar kamun da Allah ya musu wa qadmadatul dukhan yace hakika hayakin ya wuce da Allah yake hodi bi dukhanin mubin kin walbatsha wallizam wa ayatu rum da albatsha kin da allizam da ayatu rum dukkan su wannan gabaki dai sun wuce dukkan su gaba dai sun wuce me yasa yake fadin wannan saboda wasu sun ce mata ati sama'u bi dukhanin mubin hasabun tafsiri shine cewa ranar kiyama ranar da sama ta sheke ta koma kamar hayaki to wasu kuma sun tayi akan cewa ta ati sama'u bi dukhanin mubin shine wannan yunwar da suka yi ta yadda har mutun ya kalli sama kamar hayaki yake gani shi yasa ya gama ta da wannan abubuwan yace duka sun wuce wannan sune hadisi guda biyu da al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin wannan babi da ya kulla al-Imam al-Hafiz Ibn al-Mulaqin rahimahullahu ta'ala yake cewa wa fihi jawazu du'a wa al-kufar bil ju'i wal jahd wa ghayrihima a cikin wannan hadisan mun fahimci cewa ya halitta ayi mummunar addu'a da ga kahurai akan kahurai kan Allah ya jarabce su da yunwa da wahala da wani wannan kama Isra'ila yanzu muna iya dokan addu'o'i muggai ayi ta mata musamman muna fuskanta watan Ramadan yace wa inna ma da'a alaihim bi sabai iradatin bil adafi bil ju'i an tuguyanihim musani cewa Annabi alayhi salatu wasalam mun san mai amani bai addu'a ba irin na su Annabi nu cewa ka abar ko mutun daya a tumbuke su a halakar da su ko a musu kaza wanda zai azaba dai ta gaba daya amma sai musu addu'a da yunwa abinda yake nihi dan saboda taraunanar da su wannan tsaurin kan nasu yayi sauki saboda duhun da yunwa har ta kai haka yana ta cikin shi ina ya ga ta kulla sharri yace fa inna nafsul ja'i akhsha lillah dan cikin mai yunwa yayi kowa jin tsoron Allah inda ciki da yunwa to kowa yayi kowa jin tsoron Allah wa aqrabu ila linqiyad wa tazallul shi yafi kusanci zuwa ga mika wuya da kuma kaskantar da kai me yasa cikin Ramadan zan mu ga mutane kowa yayi limus ba wanda zai ja rikici ko hayaniya yace nabaha alaihi almuhallab alimamul muhallab yayi fada kargami da wannan bayani yace wa ajaba Allahu du'a nabiyahu Allah kuma ya karba addu'ar annabin shi fa aqaratu musanatun hasab kulli shay khali ya kama su wanda ya tumbuke musu komai da komai sai da suka ci fata da mushe da gawa kuma Allah ya bada labarin cewa duk wannan tsanan da suka shiga komawa zasu idan an ba su in an dauke musu wannan azaba kuma haka ta faru mafihi du'a wa al-zalima bil halak cikin shi mun fahimci cewa ya halitta ayi muguwar addu'a ga azzalimai cewa Allah ya halakar da su kamar yadda annabi alayhi salatu wassalam gashi mun gani ya musu fa'idodin dake cikin wannan ijazatul istishfa'il mushrikin bil muslimin ya halitta ashe mushrikai su zo neman ceto zuwa ga musulmi da kuma a karba musu idan an ga cewa da kai alamun zasu koma zuwa ga gaskiya kamar yadda nan mun ga ayi Abu Sufyan kahuri ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen ne wai annabi sai yana neman istishfa cewa ka roki Allah mana Allah ya dauke ma mutanenka wannan bala'i annabi kuma yayi roki Allah dan saboda yana kyautata zatan tunda sulmudu in aka yi addu'a aka dauke musu wannan abun zai sa su yi biyayya ga Allah yace Bukhari ya kulla babi akan wannan mas'ala kamar yadda zai zo anan kusa wannan kissa ta zo ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana Makka kahin hijira kamar yadda ya gabata wa fihi a cikin fa'idodin hadisin nan annal imama idza dami'a bidarin min duril harb an muslima ahruha an yarfaqa bihim wa yaquzu afwahum shugaba president na musulmai idan ya ga cewa da kai kwadayin wasu kasashe na musulmai wanda ake yaki da su alamun zassa musulunta ya tattausa musu ya sassauta musu ya musu afuwa kuma ya musu addu'a da Allah shirye su kuma ya kame gami da ƴaƴan itatuwa su da gonakan su in kuma ya ɗebe kauna akan cewa ba zassa shiri ba to wannan ba zai musu addu'a ba ta alkhairi sai dai ya musu addu'a ta sharri babu lahi yace a wannan lokacin ya yanke musu dabbobin su ya yanke musu dukiyar su muhallabi yake cewa addu'a wa alal mushrikin yaxtalifu ma'ana yin addu'a mummuna ga mushrikai tana shan bamban ma'anarta in sun kasance muntahikina li harmid din wa harma ahlihi suna keta alhurma ta addini da alhurma ta musulmai wannan addu'a a gare su wajibi ce ga duk wanda ya tahi akan tahiya cikin ayyuka na aikin sabo cikin keta dokar Allah kamar yanzu Isra'il kenan kun ga wannan in muka dauka yi musu muguwar addu'a wajibi ne ba zan ce mustahabi ba ko wannan ko sunna wajibi ne ga fi kalamin al-imamul muhallab kada mu dauka cewa wani abu ne wanda bai shahe mu ba a'a yan uwan mu suke ma musulmi wajibi ne musu muguwar addu'a yace fa ilmin ta ko haram addini wa ahlu idan bi suke ta alhurma ta addini ba da ahalin shi wajaba an yud alahum bitauba nan kuma sai a musu addu'a tuba kamar yadda an tambaye shi yana yad'u ala daus yana addu'a ga kabilar Daus yace Allahumma had Dausan wa atbihim Allah ka shiryar da kabilar Daus kuma ka taho da su ka sa su zo su musulunta kaga wannan ba su cutar da addini kenan kahuran dake cutar da addini su ake ma muguwar addu'a kahuran kuma da ba cutar da addini suke suna zaman lahi su kuna zaman ku ba wanda yake shiga harka kowa to wannan sai a musu addu'a tuba wakila aka ce inna ma yajibu du'a addu'a ta wajaba ne ga masu sabo lokacin da suke keta alhurma Allah amma in sun bada baya sun bari to wannan sai ayi musu addu'a da tuba ma'ana a lokacin da ga mashaya suna cikin shaye-shayen su suna ta saba ma Allah cikin Ramadan wannan kana yi musu muguwar addu'a amma in ba su cikin lokacin abun shan bamban da kafurai ma'ana in ba su cikin yin abun sai zama na addu'ar tuba zakka musu ruwaya an rawaito anna Siddiq cewa Abubakar Siddiq zawjatuhu da matashi sun kasance suna addu'a ga diyan su guda biyu Abdurrahman bil Halak wa Badr da halaka ranar Badar izhamala al muslim dan ya dauki ya kawo dauki ga musulmai wa iza adbara yad'una lahu bit tauba amma in ya bada baya sai su mishi addu'ar tuba lokacin da ya kawo hari su mishi addu'ar Allah halakar da shi yana cutar da musulmai lokacin da ya kame kuma su mishi addu'ar tuba wa fihi aidan kuma yazo ikakai kararul kufar bi fadl nabina kafurai ma ashe sun tabbatar da fararal annabin mu annabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa qurbihi min rabbihi kuma sun san da cewa makusancin Allah ne wa tashafu bihi da hasana neman ceto gashi Abu Sufyan yana kahuri ne ha amma ya zaburaje yace kai addu'a mutanen ka sun galabaita wa anna zalika aratu min Allah alimuha kuma sun san da cewa al'ada ce ta Allah annabawan shi makusantan shi ne babu abin da ya hana su biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai tsaurin kai da hasada su yahudawa hasada su kuma sauran mushrikai duguya ne da wuce gona da iri cikin bata amma su yahudawa sun sani kamar yadda Allah ya tabbata kawai hasada ce yace walaula malaju ilahi min kashfid durri daga cikin malaman yahuda akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance shi yace mushi tsakaninku da Allah ku ne malaman su buku san ba da cewa ni annabi ne na Allah yace wallahi dukkan mu malaman yahuda kowa ya sani saboda sifaka a cikin at-taura da injila kyarar take babu wani boyo yace mu ya hana bazai ku yi biyayya ga addinin Allah ba yace hasada kawai hasada ce muke akan ba a aiko ka cikin mu ba kuma wannan hasada ita take biye da su har yanzu har kullun ma yace walaula ma laju ilayhi kashafi durri wanda tarihin duniya gaba daya ba taba yin mutane mafi sharri ba wanda sun yi dabbobi ma kamar yahuda ba a taba yi ba duniya gabaki daya Allah ya jarrabe ta ne da yahudawa a kowane karni a kowane lokaci aikin su kawai kullu sharri kowane lokaci aikin su kullu ma ba wai sai ga musulmai ba a hanna saru hakiristoci wanda dai su ba yahudi ba kawai ba mutum bane suna cikin kokarin kullu mishi makirci da muke ga yanzu kasashen duniya suna ta kai musu wannan suna ta goyen bayan su akan ai wannan dabbancin ba ma haukacin da zai goyi bayan shi ajiyejiyen nan sun taho yunwa tana kashe su yara da mata suna ta kuka yunwa har suna faduwa suna mutuwa an kawo abinci ana gefa musu wajen dan saboda tsananin bukata abincin har wasu suna mutuwa wajen waso su a ana cikin hakanan ta zo ta musu ruwan bama bane a wajen daukan abinci kuma a haka ne in suka dauki wanda suka kashe suka dauka su je su bara shi su dauki kayan cikin da suke dauka su je su saida wannan yana cikin manyan masadarkin su na kudin kasar su ba ɗan adam bane ba ba mutane bane a matsayin su siffa ce dai ta mutum amma ba mutane yadda Allah ya faɗa cewa ikhwanul qiralati wal khanazir ɗan uwan birrai da aladai biri ma da alade yayi su da saboda ko biri ko alade bai ma ɗan uwan shi a matsayin abokin halitta shi ba haka to amma me yasa kasashe duniya suke ta goyen bayan su America su Burtaniya su ina ba dan suna goyen bayan wannan dabbancin ba kawai dan su kauce ma sharrin su in baka goyi bayan su ba kasar ka in suka kama mata sharri duk girman ta sun ga bayan ta kuma ka san da cewa sharrin sun kware akan shi ba wanda zai kai kunnan doki da su wajen kulla sharri kawai shine babban manufar su kare mulkin su da kare kasar su game da sharrin yahudu mafihi a cikin shi iqrarul kufar walaula hace ma laju ilahi fi kashfi durr inda am yasa ga cikin qur'ani mun ga suratul baqara da take ta zubo bayani akan su yake ta zubo bayani ba al'ummar da Allah ya maida hankali akan bayani kansu kamar yahudawa saboda ya san sharrin da suke dauke da shi annabi alayhi salatu wassalam in muka biyo tarihin sharrin da suke ta kulla ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi kadai mutum zai ce yayi bahasi akan shi ya kai bahasin doktora sharrin da yahuda suke ta kokarin yana wataran yana kwance ma kalkashin inuwa gini suka kitsa sharrin da wani katan dutse a sama wani ya hawo ya taho ya turo ma annabi shi sallallahu alaihi wasallam yana zawwa Allah ya sanar da annabin shi ya gusa ya turo ma banza sun kure kuma ba su da yawa ga su da karanci amma kuma ba su wajen makirci ko da sharri babu wani wanda ya kai su dan su kasashen musu Afirka su bisa ma ishe shi kallo ba manyan kasashe ne suke ma makirci da sharri suna da wani mutum daya wanda mutakhassis ne akan sharri duk wanda ake bukata akan kasar da suke bukata a kulla ma sharri a wargaza ta kawai shi ake kai ma dirasa kasa kaza muke bukata mu gabayan ta ya ake so ta wargaje gaba daya tayi kaza shi kawai a gaya mishi yadda take shi zai dauki matasa mutakhassisu ne tura su yan leken asiri su zo su bashi labarin ya kasar take ciki to shi zai haddada yadda za a shige ta kuma ba ta barshin nasara ba in ya haddada yadda za a bi in dai an maka nan to kawai ba shi yasa suke musu biyayya ta hutar hankali dan su ne makaman su wajen kulla sharri da makirci yace wa laula zalika ma laja laula ha ma laja fi kashfi ad-durr inda ishrafin alalha yake ce dan ba sun tabbatar da daukakar annabi ba da Allah madaukin sarki da kusancin shi ga Allah da lokacin da suka zo gab da halakan nan ba za su koma lamarin su ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan dalili ne akan cewa sun san ma'rifatuhum li sirqi sun san gaskiyar annabi cikin abin da ya zo da shi yace walakin al-hasadatu wal-unfal jahiliya muje abin da malam yake cewa sai dai hasada da wannan kinsa hamiya kinsa ta jahilci ta dauke su ta aza su ala mu'anadatihi wa ma'adatihi wa mukhalafatihi akan kim yi mishi tsaurin kai da kuma gaba da shi da kuma saba mishi dan saboda lima sabaka fi ummul kitab min kufri mudan ya gabata cikin ummul kitab lauhil mahfuz cewa su matsayin su kafurai ne Allah kiyaye mu daga inadi da ma wani shi inji mala dan saboda Allah madaukin sarki ya sa su addininsu ma gabaki dai su ba addini bane na magarin mutane yanzu a matsayinka na musulmi ko na kirista ko kaji ka ce yahudiya nake so in shiga addini yahudanci baka isa ba maza a barka ba addini ne kawai na jinsin su wanda ba a ma tallata ma kowa su busun musulunta ba kuma wani busun bari ya shiga nasu ba da wuya ka ji an ce ga wani da yahudiya ya musulunta kan a samu daya kaga 100 cikin kristoci sun abun saboda su me yasa kamar yadda Allah ya faɗa a suratul fatiha su wancan bayan Allah jahilci ne yasa su kristoci su kuma wannan inadi ne da tsaurin kai kenan wanda dama dan tsaurin kai ya kauce ma gaskiya da wuya zai komo amma wanda ko dan jahilci ne radda Allah yasa ya fahimci gaskiyar amsar ta zai shine ya huta bambanci tsakanin yahuda da abun nan nan da yake cewa madatul batsha yawmu badar albatsha ita ce yawmu badar yawma nabishu batshatul kubra babban kamun nan da Allah yake faɗa shine wannan shi ita ce ranar badar a magana ta Abdullahi dan Mas'ud wanda ya gabata magana shi ta gabata ad-dukhan kuma yace majazi ne shi ma ga maganar Abdullahi dan Mas'ud kenan idan cewa ya riga ya wuce al-lizam kuma shine abin da ya same su abin da yake tilas shine abin da ya same su ranai yakin badar haka ibn abi hatim ya ambata daga abdullahi dan mas'ud da ubayy da muhammad ibn ka'ab da mujahid da qatada da dahak wannan ra'ayin su ne kenan nan sai zamanin kamar da qurtubi yake cewa akan wannan da al-batsha da al-lizam duka abu daya ne wannan haka magana abdullahi dan mas'ud ta yi ita ce magana mafi yawaicin mutane hasan yake cewa innal lizami umul qiyama al-lizam ranar kiyama ne zai kasance ne mautan bayan mutuwa ne wa fihi a cikin shi addu'a wa al-zalimi bil halak ya halitta yin mummunar addu'a ga zalimi azzalimi kan cewa Allah halakar da shi wa qad salafa ya gabata wal mustadfin min al mu'minina daga cikin masu rauni daga cikin mummunai wanda annabi alayhi salatu wassalam ya ambace su ajmal fi du'a'ihi sai a cikin addu'a sai ya zo da abin mujmal bai ambace ba da wani da ba kuma wanda suke kamammu na mummunai a wajen kafirai suna rike da su suna azabtar da su hannun makiya ya halitta ayi addu'a a rika yawaita addu'a Allah madaukin sarki ya kubutar da su da halaccin yin addu'a cikin sallar farilla da abinda ba alqur'ani bane ya halitta gashi mun gani bayan wannan ne alqunut ne amma suka akai bayan wannan yace wa khalafa fi hazal kufin malaman kufa sun saba wannan suka ce cikin gifar da aslam zalika tafa'ulullahu min asma'ihim nan tafa'ul ne Allah musu kyakkyawan fata daga sunan su gifar annabi yace ghafarallahu laha aslam yace salama halla kowa ya ciro daga kalmar sunan kabilar yace mazhabi na malikiya da shafi'iya cewa masallaci zai yi addu'a cikin sallar shida abinda yaso ga abinda aka samu cikin alqur'ani ko ma ba cikin alqur'ani ba shi yasa mai mukhtasar yake cewa walau qala ya fulan fa alallahu bika kaza koda a cikin sallah yace ya wani Allah aikata maka kaza ya halitta ba dole ba sai da dan wasu sun tafi cewa cikin sallah ayin addu'a sun cikin ta ne sai addu'ar da ta kasance daga qur'ani ne kamar su rabbana atina fid dunya ko rabbana la tuzigh qulubana da makamantansu amma in ba wannan ba suka ce mutum ba zai yi addu'a ba to amma wannan hujja ne a gare su akan cewa ya halitta yin haka nan in ko bayan tahiyya ko cikin sujada ko makamantansu da larabci ba kamar da mai ishmawu yace wanda yake da iko da yin da larabci yayi da larabci fa in qulta nan al-imam al-qasdallani yake cewa ma wajhu idkhalu hadhihi at-tarjuma fil istisqa idan kace ina dalilin sayo wannan tarjuma cikin al-istisqa baban istisqa baban roƙon ruwa wannan hadisan guda biyu da mu nura da kyau cikin su kawai abin da suka bayani yin muguwar addu'a ga kahurai kuma shi ma cikin al-qunutu ba cikin sallar roƙon ruwa ba yace to in kace ina wajehin da yasa aka sayo tarjuma anan wa zai ba mu amsa ina dalilin sayo wannan hadisan a cikin tarjuma kuma ta sallar roƙon ruwa ina mahallu shahir cikin hadisan wannan ina alaman ma cikin nuni hadisan guda biyu dukan su babu hadisin da ya kusa ma da maganar sallar roƙon ruwa ko makamancin shi duka guda biyu yace ujiba anan sai mu amsa bi annahu li tanbihu ala annahu kama shuri addu'a bil istisqa lil mu'minin kazalika shuri addu'a bil qahdi lil kafirin yace sai a bada amsa cewa nan yana so ya fadakar da mu akan cewa kamar yadda an shar'anta yin addu'a da ne roƙon ruwa ga mummunai to haka nan aka shar'anta yin mummunar addu'a ga hori ga kahurai nan ba ya ce ba bisinina shekaru na hori kamar shekaran annabi yusuf yo ai magana harkar ruwa ce hori ai magana ruwa ce kenan kamar yadda ya halitta amma musulmai istisqa neman roƙon ruwa to ya halitta kahurai kuma a musu addu'ar neman kame ruwa shi bukhari yake so ya tabbatar mana yace li anna fihi idafam dan cikin wannan akwai sa su yi rauni wa huwa naf'ul lil muslimin yin raunin su ko amfani ne ga musulmi yace wannan kuma ya bayyana amfanin shi lokacin da gashi hasin saddaka sun je sun duka ga annabi alayhi salatu wasalam ya musu addu'a da a dauke farin ka gani makasudin da ake so ya cika kenan anan ba cewa babu mahallu shahir bane a hadisin shine wannan abinda al-Imam al-Bukhari yake ni sai babe na uku al-Imam al-Bukhari yake cewa babu su'alin nasu al-Imam al-Istisqa wa idha qahadu baban dake bayanin su'alin nasu al-Imama roƙon mutane ga shugaba al-Istisqa a ruwa neman shayar da ruwa idha qahadu idan sun yi hori idan hori ya zo su je su nema game da shugaba cewa ya roƙan musu Allah ya ta musu ruwa حديثي ندبو ده تقوص آل امام كيشا حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار انا ابيه جوابين شيء كيشا سمعت بن عمر ناجي عبد الله بن عمر يتمثل بشعر ابي طالب ينا قتمتا واكينا وانا ابي طالب يتي وابيض يستسقى القمام بوجهه سمالو يتاما اسمة للأرامل يتي وابيض ما في حسكي خولي ma'ana yana yabo ne ga annabi alayhi salatu wasallam cikin wasu dogayen abiyat kamar yadda zan magansa a sharhi yusuf al-gamamu ana roƙon giljije bi wajhihi da huskashi ya kawo ruwa yace simalul yatama ya kasance mafaka ne ta abin nan ta marayu shi annabi alayhi salatu wasallam ismatul lil aramil kuma shine ganuwa ga wanda suke basu da mazaji wanda maccen da mijinta ya rasu ya barta ita ce al-armala al-aramil kuma jam'in sin kenan annabi ya kuma makamul azwaji lahunna yana tsayuwa a matsayin mazajen su annabi alayhi salatu wasalam macen da mijinta ya rasu yana taimaka musu da abinci da duk wasu bukatun su na rayuwa kamar ka ce mijin su yana nan shine Abu Talib yake yaba annabi da wannan sallallahu alaihi wasallam hadisi na 9000 al-Imam yake cewa qala Umar ibn Hamza yake cewa haddathana Salim an abihi rubbama zakartu qawla sha'ir so diyawa na tuna maganar mawaki wa ana anzuru ila wajhin nabi sallallahu alaihi wasallam ina kallon huskar annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon ruwa ma'ana duk lokacin da aka zo addu'a roƙon ruwa ina tuna wannan baitin da na mawaki yace falam yanzil ata yajishu kullu mizab falam yanzil annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai sabko ba ata yajishu kullu mizab har sai ya kasance dukkan wata makwararar ruwa al-mizab makwararar ruwa yaji su ta cika ta tumbatsa sosai da ruwa ja shi yaji su ai shine zakhara bil ma abinda ya kasance ya cika sosai ya tumbatsa da ruwa shi ake cewa jasha kullu mizab al mizab shine kuma makwararar ruwa da take busa tudu wanda akwai ta a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da dama yace wa abiyadu yusuf al-gamamun bi wajhihi sumalul yatama ismatul lil aramili wa huwa qawlu abi talib yace ina tuna wannan baitin shi tace abun nan kwada ta Abu Talib hadisi na 10,000 daidai al-Imam yake cewa haddathana al-Hasan ibn Muhammad qala haddathana Muhammad ibn Abdullah al-Ansari qala haddathani Abi Abdullah ibn al-Musanna an Sumamah ibn Abdullah ibn Anas an Anas anna Umar ibn al-Khattab cewa Umar dan Khattab radiyallahu anhu kana idza qahadu ya kasance idan sun yi hari istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib sai ya nemi roƙon ruwa da Abbas ibn Abdul Muttalib faqala sai ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatas'ina ya Allah mun kasance muna tawassuli da annabinka sai ka shayar da mu ruwa zai bayyana mana cikin wata ruwaya cikin wasu littattafai me yake nihi da suna neman tawassuli ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina gashi yanzu muna neman tawassuli ga ammin annabin mu baffan annabin mu fasqina ka shayar da mu kala sai ce fa su kauna sai Allah ya shayar da su wannan ruwa da suka zo roko wannan sune hadisi guda uku da al-Imam ya kawo al-Imam al-Hafiz ibn al-Mulaki ne yake cewa fihi anna Abu Talib kana ya'rifu nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an yub'as anan musan cewa Abu Talib ya san da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun kahin a ta aiko shi kahin a bashi manzanci yace bima akhbarahu mukhbir sabad da ya samu labari suna da labari wajen yahu malaman yahudawa da malaman wannan kristoci aw bima usay bihi Abdul Muttalib ma sami'a min Abdul Muttalib ibn Saif ibn Yazan wastasqa Umar ibn Umar bil Abbas yace Umar shi kuma ya nemi roƙon ruwa da Abbas wajen Abbas falil rahimi dan saboda zumunci wanda ta kasance tsakanin Annabi alayhi salatu wasalam da Abbas wa arada Umar an yusliha bi mar'ati haqi sai Umar yake so ya kiyaye haqi na zumuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sadar da zumunci na Annabi alayhi salatu wasalam ta wannan hanya ta yadda ya sadar da zumunci na Abbas kuma wannan ya kasance sababi ne zuwa ga rahama ta Allah al-Imam al-Mawardi Allah mashi rahama da jin kai ya ambata cikin al-ahkamu sultaniya daga Anas yace wani bakawe ya zo ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah laqad atainaka wa malana ba'irun ya'du gashi mun zo maka ban mu da raƙumi ko ɗaya mai kuka wala sabiyin ya'du babu wani yaro wanda yake yin nasari summa anshada sannan sai wannan bakawe yayi waƙe yace atainaka wal azra wa yudmi lubanu ha wa qarshi galat ummu sabiyyu an difli wa alqabi kayfihi sabiyyu sukanatan min alju'i da afa ma yamru wa ma yahli yace wala shay'a mimma ya'kulu an-nasu inda nasu wal hanzalul ami wal ihrizul gasulu wa laysa lana illa ilayka firaruna wa ayna firarun nasi illa ila ar-rusul wannan bakawai yake cewa atainaka mun zo maka wal azra'u yan mata idumi lubanu hajikin su yana yin jini wa karshe garat ummu sabiyyu an difli saboda yunwa ma'ana wai har ya kasance uwar yaro ta shagaltu gami da yaro kuma ta jefa yaronta dan saboda kaskantar da kai saboda tsananin yunwa da kuma abin da ya wuce mata na wahala babu a wajen mu wani abin da mutun zai iya ci banda gunar jakkai wanda take ita ma mara dadi da kuma wani iccen da ake cima al-ilhis shi ma mai wannan dacci ne yace babu wani gurin da zan mu kai kukan mu fake zuwa gare shi sai kai wa aina firarun nasu illa ila rasulullah da ma mutane ba su da gurin da zasu kai kukan su sai wajen manzanni fa qama sallallahu alaihi wasallam ijru da ausi annabi ya tashi ya dauki mayahin shi sai da ya hamun bari yayi godiya ga Allah yayyabe shi yace Allahumma askina Allah ka shayar da mu yace wa fihi da hika anan ne annabi yayi dariya sai da wannan kinshi kallin hakoran shi ya bayyana yace lillahi durru abi talib ya tabbata mabubbugar ilimi na Abu Talib law kana hadiran da a ce yana nan laqarata anahu da idanun shi sun yi horin ciki yace anihin saboda wannan waken nashi da yayi wancan simalul yatama faqala ali sai ali yake cewa ya rasulullahi ya ma'aikin Allah kamar dai kana nihin baitin shi wa abiyada yace yaluzu bihal hullaku min ali hashim fa kam indahu min ni'matin fawadilu kazabtum wa baitullahi yubzi muhammadun walamma wa liman danilu dunahu wa nuqatilu wa nusiruhu wa tanasara hawlahu wa nuzhilu an abna'ina wal hawailu yace yaluzu bihal hullaku dukkan wasu hallakaku suna fakewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min ali hashim daga cikin kabilar hashim banu hashim a wajen Annabi alayhi salatu wassalam suna da wata ni'ima da farala mai yawa yace kazabtum wa baitullah kun yi ƙarya gashi daki na Allah yana ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya saboda shine muke ta kisan kan mu kuma muke ta bada kariya gare shi wa qala sai Annabi yace ajal eh shi nike nihi wannan baiti nashi sai wani mutum daga cikin bani kinana ya tashi shi ma yi waƙe yace lakal hamdu wal hadu mimma shakartu kina bi wajhin nabiyil madar da Allahu khaliquhu da'awatan wa ashqasa ma'ahu ilayhi al-basar falam yaku illa ka ilqa'ir rida wa asra ahtara ayna ad-dura yace godiya ta tabbata ga Allah kuma ga Allah muke kai godiya da ya shayar da mu saboda Annabi alayhi salatu wassalam yayi mana addu'a Allah ya shayar da mu yace da Allah ya roki Allah ubangijin shi addu'ar da Allah kuma ya saurara ya karba mishi bai kasance ba sai kamar kawai daukan mayahi muka ga da gaugawa kawai ruwa ya sabko sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in yakun sha'irun ahsana faqad ahsanta in za a iya ce ma mawaki ya kyauta lalle kai wannan ka kyauta wannan dogon asar kin ibnu adi ya kawo hiskin al-kamil da baihaqi cikin dalailun nubuwa da ibnu abdul bar cikin at-tamhid yace al-khuruj ila istisqa wal ijma huta zuwa ga roƙon ruwa da kuma a haduwa zuwa ga roƙon ruwa wannan ana tsaida shi ne ga izinin shugaba ba mutane bane za su huta da izinin su yace lima fil khuruj bighair izni min al-iftiyat dan saboda idan za a huta ba tare da izinin shugaba ba akwai abun nan akwai huto na huto wannan kuma ita ce sunna wadda take ta magabata wadda ta abun nan ta annabawa da suke gabanin mu ma ba wai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa a cikin suratul araf au haina ila musa izistasqahu qaumuhu muka yi wahayi ga annabi musa lokacin da mutanen shi suka nemi shayarwa kage kenan suka nemi shayarwa ga shugaban su da suna buga gaban su su je su nema da su zo su tahi amma yace addu'a haka kawai ta roƙon ruwa ko bisa munbari wannan ita ba sai da izinin shugaba ba sai da izinin shi ba saboda ita ba huta bane za a yi da jama'a da dandazon jama'a a huta ita babu matsala babi na uku ne muke go karkashin babi na uku ne yace da nan cikin baban wannan da yake cewa babu su'alun nasil imam al-istisqa idza qahadu ibn rushayd yake cewa da a karkashin shi tarjuman nan bukhari ya sa hadisin abdullah ibn mas'ud wanda ya wuce can baya da yahi kasancewa ya huto hili ya huto kyarara amma kuma dama mun ga manhajin bukhari ne yake kawo hadisin dake da mahallu shahir kyarara sai ya kawo maka wanda mahallu shahir in anesa yake ibn al-munayyir ya bada humsa game da hadisin ibn umar cewa munasaba ana daukar ta karkashin nan gurin wani zai ga shi ma cewa hadisan da aka kawo babu mahallu shahir a cikin su waccan wanda har aka yi waƙe na farkon amma yace mahallu shahir inji ibn al-munayyir shine yustasqal gamam ana roƙon ruwan girgije yan saboda fa'ilin shi shine mahzufi ma'ana yastaskin nasul gama mutane suna roƙon ruwa daga hadisin Anas kuma shi na natawassalu ilayka bi nabiyyik muna neman muna tawassuli ga annabinka dalili ne akan cewa al-imamu madkhalun fil istisqa shugaba yana da mashiga a cikin shine jagora wajen harkar roƙon ruwa anan da yake cewa wannan baiti ne daga cikin kasida ta kasida ta abun nan kasida ta doguwa ta Abi Talib wanda Ibn Ishaq ya ambace ta da tsawanta a cikin sirar shi ta hibaiti 80 wanda ya fade ta lokacin tamalat quraish da quraishawa suka hada kai suka game kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da suka watse suna kore duk wanda ke son shiga musulunci suna hana shi farkon kasida yadda Ibn Hisham ya kawo ta a cikin sira shine walamma ra'aytu al-qauma la wudda fihim wa qad qada'u kull al-ura wal wasa'il kad jaharuna bil adawati wal aza wa kad dawu amr al aduwi al mazailu yace yayin da naga mutane babu kauna tsakanin su kuma sun yanke dukkan wata igiya da wata wasila sun bayyana mana gaba da ki da cutarwa sun bulamurin makiya wanda suke masu gushewa nan baitin waken haka ya fara har zuwa baiti 80 a cikin su ne ya hadu wannan baitittukan shi wannan Abi Talib yace wa hatamul an yakunu abu talib madahu bi zalika lamma ra'a min makhayil zalika fihi wa illa min shahadu qahu tana yiwa ya kasance abu talib suhaili yake cewa fa in kila idan aka ce yaya za a ce abu talib yace yuskar sai tsakar ga mamu bi wajhihi ana roƙon gilgije ya kawo ruwa ga huskar annabi sallallahu alaihi wasallam ana roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙo gilgije ya kawo ruwa shi kuma bai taba ganin salatu istisqa ba shi abu talib din ya aka yi ya faɗa haka cikin baitin shi wannan ya kasance kahin hijira ne ya faɗi wannan magana yace sai ya bada amsa da cewa Abu Talib ya yi nuni ne zuwa ga abin da ya faru a lokacin Abdul Muttalib lokacin da aka Quraishawa suka roki ruwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro karami kuma yace tana yiwa kasance Abu Talib ya yabi Annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan abin da ya gani na alamun annabta tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam koda abin bai abku a gaban shi ba ya san dai ya tabbatar da cewa abin zai abku yace wa istafadu min qissatul Abbas istisqa ya ana fa'idantuwa daga kissa ta abun nan Abbas cewa ana iya roƙon ruwa neman ceto bi ahadul khair ga mutanen alkhairi wa sali da mutane na gari wa ahlul baitun nubuwa da ahalin gidan annabi alayhi salatu wassalam in ya tabbata wani zuriya ce ta annabi alayhi salatu wassalam kenan ana neman addu'a ta gari daga gare shi saboda gashi yadda wannan ya nuna hadisan da muke ciki hakanan mutane na gari mutane na kirki salihan bayi kuma fihi fadlul abbas cikin wannan hadisan mun fahimci farala ta abbas da farala ta umar saboda kaskantar da kan shiga abbas da kuma sanin cewa yana da haƙi shi abbas din yasa har ya kai a matsayin shi na shugaba yaje ke abun ga kin roƙon ruwa a wajen shi nan gurin shi kuma al-Imam al-Qustalani rahimahullahu ta'ala yake cewa shi ma ya kawo iskalin wancan da aka kawo cewa saboda idan muka nura abin da yake ni cikin hadisin Abu Talib dai ba ayi wa salatul istisqa da shi saboda wannan baitin yayi shi ne a Makka kahin hijira ya kuma yake cewa istisqal gamam bi wajhihi abinda ba a taba yi ba istisqa kuma a Madina ne aka tabbatar da shi aka yi shi kuma bai magani ba to shi yasa iskali ne wanda suke kawo suna bada amsa yace amsa anan shine muce nuni ne Bukhari yake ga abinda Ibn Asakir ya huddo daga Jahalama ibn Urfada yake cewa kannahu kusun zo Makka cikin wani hori sai Quraysha suka ce ya Abu Talib aka hadul wadi kwari di yayi hori wa ajdabal iya yara duk sun yi hori fa halum mufassas ka je ka nemo mana roƙon ruwa mana sai Abu Talib ya huto tare da shi akwai wani yaro yana nihi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ka annahu samsun dujin yana haske kamar rana tajallat an sahabin katama kamar ranar da babu gilgije da ya hana ta hori yana tare da wannan yaro kuma dabarar da shi akwai wasu ɗan yara sai Abu Talib ya dauke shi ya don farashi jikin bayan shi ya goya shi ya faku jikin Ka'aba kuma ya gamu da wannan yaro nashi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karami wa ma fi sama'i kaza a sama wannan babu wani gilgije kawai sai aka ganan kai tsaye gilgije ya taho ya huto daga nan kawai ruwa ya hade kwari gaba ɗaya cika da ruwaye to anan ne Abu Talib ya sa yake cewa abu yadu yusas galgama mu bi wajhihi ana roƙa saboda tun yana yaron shi ai ya ga alamun cewa akwai alamun annabta tare da shi nan kuma fa'ida ta isnadi yake cewa idan ka ce Amr ibn Hamza da Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar wanda suka gabata a cikin hanyar Bukhari an yi el magana akan su wasu sun raunana su me yasa Bukhari ya huddo hadisan sa anan yace nan sai a bada amsa cewa hanyoyin ne yake nihi suka karfi juna shi yasa ya kawo su wannan kuma ɗaya ne daga cikin hanyoyin da suke sa Bukhari ya huddo hadisi koda bai cika sharadin shi ba amma yana da hanyoyin da suka karfafa shi ko kuma rawi yana da hanyoyin da suka karfafa shi sai ya kawo shi Zubair ibn Bakkar ya ambata cikin littafin shi al-Ansab anna Umar istasqa cewa Umar ya nemi shayarwa a cikin shekarar Amur Ramada shekarar Ramada bi fatahil ra'ini wa takhfiful mimi an samu shi sunan saboda tsananin hori fa kasa gabaki ɗaya tayi hori hat babu wannan babu ciyawa Ibn Sa'ad ya ambata cewa shekara ta 18 ne wa kana ibtida'u masdarul haji minha wa dama 9 ashhur yadda wama har sai da akai wata 9 a haka to yana daga cikin addu'a al-Abbas a wannan wuni shi yayi addu'a a cikin addu'a da yayi cikin abin da ya kawo cikin littafin al-Ansab kamar yadda na faɗa mun ga ai cewa yaje yan nemi cewa a shayar su nemi shayar da ruwa ga wajen al-Abbas yastasqi bin nabi sallallahu alaihi wasallam suna neman roƙon ruwa ga annabi alaihi salatu wassalam kuma suka ce aka ce da ya bayan ya bar duniya kuma suka je suke neman roƙon ruwan nan ga al-Abbas ibn Abdul Muttalib to neman roƙon ruwan yaya ne suke neman roƙon ruwan su ce ya Allah albarkacin Abu Talib kai mana ruwa ko kuma ya Allah albarkacin Annabi kai mana ruwa ba wannan bane gashi Zubair ibn Bakkar ya kawo cikin al-Ansab siffar roƙon ruwan shine cewa ka roƙan mana Allah ya mana ruwa ga ma addu'a da yayi yace Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi zambin wa lam yakshaf illa bi tauba wa hazihi aidina ilayka bi zunubi wa nawasina ilayka bi tauba fasqina al-gaisa wannan ita ce addu'a da yayi lokacin da suka kai mishi kukan cewa da annabi da shi ke mun addu'a ana mun ruwa kai ma ka mun sai ya musu wannan addu'a da muka karanta yace fa arkhati sama misul lijibari sai kawai sama ta sassabto kamar duwatsu ta zubo da ruwa wa ashan nas kuma mutane suka ci gaba da rayuwarsu kenan wannan shine sifa da nau'i na istisqa inda suka kai har ga ma addu'ar da annabi da Abbas din yayi lokacin da suka kai kuka zuwa gare shi nan zan mu takaita abinda muka wada daidai Allah ba mu ladan shi ne kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafara nan mu karanta wannan wasu daga cikin wannan kisoshin namu na mafa alallahu zika yawa satin da ya gabata mun tsaya cikin mun karanto kissa ta 25 yau zan mu tashi ta 26 wa qala qudama ibnu ayyub al-ataki qudama ibnu ayyub al-ataki yake cewa wa kana min ashabi utbatul gulam ya kasance yana daga cikin mutanen utbatul gulam yace ra'aytu utba fil manami malamin sa ne yace naga utba a cikin marci mafarki fa qultu sai nace ya aba abdullah ya kai baban abdullah ma sana allahu bika mi allah ya aikata maka qala yace ya qudama dakhaltu aljanna bi tilka ad-da'wal maktuba fi baitik na shiga aljanna dalilin wannan addu'ar da take rubuce a gidanka kala sai ce falan ma asbahati yayin da sahiya tai nazo zuwa a gidana sai na leka da rubutun shi a jikin katangar gidana ya rubuta a rubuce ya hadil mudallina warhamul muznibin warahimul muznibin yace muqilu asratil athirin irham abduka idza khadarul azim wal muslim kulluhum ajma'in wannan ita ce addu'a yace waja'alna ma al-ahya al-marzuqina ma allazina an'amta alaihim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin amin ya rabbil alamin wannan ita ce addu'ar da yace mini yawaita ta da yake yi yace dalilin tai samu rahama kissar shi tana cikin hilatul awliya wa tabaqatul asfiya ta 27 muhammad ibn nafi yake cewa kana abu nawas li sadiqan abu nawas abokina ne ya kasance fa waqa baini wa bainahu hijra fi akhir umrihi da ni da shi muka samu rishin fahimtar juna muka kaurace ma juna a ƙarshen rayuwar shi summa balagatni wafatuhu sannan sai rasuwar shi ta zo mini fatada'af alayya alhuzni sai bakin ciki ya karin mini yace mun kare rayuwa cikin zaman arziki kuma muna cikin gaba gashi ya mutu yace ina cikin barci ko barci ko halke barcin da ba ma na kirki ba sai na ganshi cikin mahalki yace na abu nawas yace la tahina kunya yace nace ina ce mishi abu nawas sai yace babu alkunya anan gurin ka kira ni kawai da sunana qultu sai nace mishi alhasan ibn hani kenan nan gurin dai abin da yake nuna ta mishi kyau tunda har yana ma wani gyaran cewa ka a kira shi da alkunya a kira shi da sunan shi na 28 abdullahi ibn muhammad ibn aw ibn ahmad ibn aw yake cewa kana ibn hayyan fasihan fi kalamihi ibn hayyan ya kasance mai tsananin fasaha ne cikin zancen shi mai balaga ne cikin abin da zai rubuta wa kana la yata'ammadu kazban fi ma haqiqi ya kasance bai gangancin ƙarya cikin abin da yake rubutawa na tarihin shi daga cikin kissoshi da labarai yana da littafi na at-tarih yace sai na ganshi a cikin mahalki bayan ya rasu yana zawwa gare ni fa qumtu ilayhi sai na tashi na je wajen shi ne mishi sallama yayi mulmushi ya sai mun sallama kai yayi mulmushi a fuskata nace mi Allah ya aikata da kai ci gafara li fa qultu lahu sai nace fa tarikh allazi sannabta nadimta alai tarihin da ka rubuta littafin na tarihi da ka wallafa kai nadama akan shi qala sai ce amma wallahi la karna rubuta alai wallahi nayi nadama akan shi sai dai Allah madaukin sarki bi ludufihi afa anni wa ghafara li ya mun afwa ya mun ghafara littafin nashi shine al-mubqa al-muqtabis fi tarikh al-andalus dan saboda ya kawo abubuwa marasa asali mujallad 10 ne kuma yana da al-kitabun al-matin fi tarikh cikin shi kuma mujallad 60 ne dukkan su akan tarihi gaba daya ya rubuta su yace akwai kurakure amma Allah ya mun ghafara a cikin su saboda kyakkyawan niyyar magabata ko da kurakure a cikin littattafan su ba da gangan bane sai dai bisa kuskure